بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ashirin da shida ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 8 ga watan October 1996 a jiya mun shiga fasli na 13 amma lokaci ya kure mana don haka sai mu ce qala ash-shaykh al-imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani al-fasl ath-thalith ashar as-salatu 'ala al-janazati fasli na 13 sallar gawa bayani akan sallar gawa hukuncinta da yadda ake yin ta da waɗanda ake wa sallar gawa da waɗanda bai halatta ayi musu ba da kuma waɗanda shari'a ta sunnanta ayi musu da kuma waɗanda shari'a ta karhanta wasu manyan malamai su yi musu sallah na haka sai yace al mas'alatu sabi'a wal khamsun mas'ala ta 57 والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية يي ومتم مسلمي صلى تو فرلا تي تا كفاية معنى ان aka samu wasu musulmi suka mishi to sun dauke wa saura لامره صلى الله عليه وسلم بها في احاديث اذكر منها حديث زيد بن خالد حديث زيد بن خالد الجهني yace saboda wasu hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su yayi umarni da cewa ayi wa musulmi sallah amma daga cikin waɗannan hadisai zan faɗi hadisin Zaid dan Khalid al-Juhani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yace anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallama tuwfiya yawma khaybara wani mutum cikin sahabban annabi ya rasu ranar khaybara ma'ana ranar da aka yakin khaybara fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai suka fada wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wani ya rasu sai annabi yace sallu ala sahibikum ku je ku yi wa abokin ku sallah manzon Allah ba zai mishi sallah ba fataghayyarat wujuhun nas li zalika sai fusakun mutane suka canza hankalin mutane ya tashi saboda ma'aiki ya ce ba zai yi wannan mutun sallah ba fa qala sai annabi ya ce inna sahibakum ghalla fi sabilillahi abokin ku yayi sata ne cikin ainihin dukiya wadda aka tara wajen jihadi yayi sata dukiyar ganima ne ma'ana dukiyar al'umma ce ya sata shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙi mishi sallah Zaid dan Khalid yace fa fattashna mata'ahu sai muka bincika kayan shi wannan mutumi fa wajadna kharazan min kharazil yahudi la yusawi dirhamaini sai muka samu wani ainihin wato a murjani daga cikin murjanin da aka tattara na yahudawa darajar kudin shi ma bai kai dirhami biyu ba amma a saboda haka annabi ya ƙi mishi sallah sallallahu alaihi wa sallam hadha kulluhu ala fard sihhat al hadith أخرجه مالك الإمام مالك في تدوى الحديث في الموطا أتكين لتاف إن شاء الموطا أتكين جزئي نبي شافي نقوم شاهد وأبو داود دا الإمام أبو داود أتكين مجلدين فرقو شافي نقليهود دا أشرين دا بيار والنسائي دا الإمام النسائي أتكين جزئي مجلدين فرقو شافي نقليهود سبعين دا تقوس وابن ماجا دا ابن ماجا a cikin juz'i na biyu ko mujalladi na biyu shafi na 197 wal hakim da al imam al hakim a cikin mujalladi na biyu na al mustadrak shafi na 127 wa ahmad da al imam ahmad a cikin mujalladi na hudu na littafin shi al musnad shafi na 114 da kuma mujalladi na biyar shafi na 192 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wannan hukuncin Muhammad Nasiruddin al-Albani kenan wannan hukunci da dadewa ne ya hukunta wannan hadisi cewa isnadin shi mai inganci ne sa'annan sai kuma yace wa qala al-hakim al-hakim kuma yace sahihun ala shartihima wannan hadisi ya inganta a bisa sharatina al-imam al-bukhari da muslim sai al-albani yace wa fihi nadharun bayyantuhu fi ta'liqat al-jiyad ala zad al-ma'ad yace akwai abin dube game da cewa wannan hadisi ya inganta kuma ma ya inganta din a bisa sharadin Bukhari da Muslim. Waɗannan bayanai suna nan nayi su a cikin littafin At-Ta'liqatul Jihad ala Zadul Ma'ad. Littafin Zadul Ma'ad mun kawo tarihin yadda Al-Imam Ibn Al-Qayyim ya rubuta shi, cewa ya rubuta wannan littafi ne da ka a garin Makka, saboda ya isa aikin Makka tun lokaci bai yi ba. To wannan littafi sai ya zama kasancewar da ka Al-Imam Ibn Al-Qayyim ya rubuta shi, to an samu kurakurai da dama. To shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dauki wannan littafi yayi mishi ta'liqi da gyare-gyare da sharhohi da makamantan. Fa wannan littafi yana nan har yanzu tukuna ba a zo kan shi ba wajen bugawa, amma shi dai Nasiruddin Al-Albani ya gama da shi tuni, amma ba a zo kan shi ba wajen buga shi tukuna, ma'ana ba a buga shi ba har yanzu. To sa'an dan haka sai kafa hujja da shi, baka ji ya ce juz'i kaza shafi kaza ba, dan ba a buga shi ba, amma shi ya san ya riga yayi wannan magana a ciki, kuma ya san komai daren dadewa insha Allahu ta'ala za a buga littafin. Mun fahimci wannan ko? Sai kuma yace wal irwa, da kuma littafin shi Irwa'ul Ghalil, shi ma mun kawo tarihin yadda Albani ya rubuta wannan littafi a cikin lamba hadisi na 726. To a wannan Irwa'ul Ghalil, shi wannan an buga shi dan haka yana hannunmu. To tunda yace ya bayyana wannan illa da tasa bai yadda da wannan hukunci na hakim ba, shi kanshi hukuncin da ya akan cewa isnadin mai inganci ne, yace wannan ainihin wato magana akwai dubi a ciki. To za mu zo mu ji menene abinda shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi. Dan haka ga littafin Irwa'ul Ghalil din a cikin mujalladi na uku, wannan littafi yana da mujalladi 9 ne duk da fihirarsa. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta abin shi da kanshi, fa hafizahu Allah. A cikin mujalladi na uku shafi na 174 a cikin lambar hadisi na 726, gashi ya ce qauluhu sallallahu alaihi wasallama fil ghal, maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya game da wanda ya satar ganima. Annabi ya ce sallu ala sahibikum, ku yi wa dan uwanku sallah din nan. Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya ce dha'ifun, wannan hadisi mai rauni ne. Akhrajahu Abu Dawuda, Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 2710, wannan sa'id al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 278, wa Ibn Majah da Ibn Majah a cikin lamba hadisi na 2848, wal Hakim da al-Imam Hakim a cikin mujalladi na biyu shafi na 128, wal Baihaqi da al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na 9 shafi na 101, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 5 shafi na 192. Min turuqin, ta hanyoyi da dama al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi. An Yahya ibn Sa'id, daga Yahya dan Sa'id. An Muhammad bin Yahya ibn Habban, daga Muhammad dan Yahya dan Habban. An Abi Amrata, daga Abi Amrata. To wanda ya san abin da ake kira ilimi na mustalil hadis, daga jin wannan isnadin ya san inda aka dosa. Muhammad ibn Yahya ibn Habban, an Abi Amrata, an Zaid ibn Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallama tuwfiya yawma khaybara fa dhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalu faqala sallu ala sahibikum fataghayyarat wujuhun nas li dhalika fa qala inna sahibakum ghalla fi sabilillah fa fattana mata'ahu fa wajadna kharazan min kharazi yahud la yusawi dirhamaini. To hadisin kenan wannan. To bayan ya hukunta isnadin wannan hadisi da cewa dha'ifi ne, to sai ya kawo cewa wa qala al-Hakim, al-Imam al-Hakim yace sahihun ala shartihima, wannan ala shartish shaykhaini, wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, abinda al-Hakim ya faɗi kenan. Sannan sai ya ce wa azunnuhuma lam yukharrijahu, amma ina zatan Bukhari da Muslim ba su fitar da wannan hadisi ba. Ma'ana magana yayi akan zato, ya ce dai hadisin ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, amma yana zaton Bukhari da Muslim ba su fitar da wannan hadisi ba. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce wa wafaqahu Az-Zahabi, sai Zahabi ya yadda da wannan magana da Hakim ya faɗi, saboda yayi shiru. Duk inda kaga Zahabi yayi shiru a cikin Talkhisul Mustadrak, yana nufin ya yadda da magana Hakim. To Zahabi ya mishi muwafaqa. Qultu, ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai nace amma annahuma lam yukharrijahu, maganar da Hakim yace Bukhari da Muslim ba su fitar da wannan hadisi ba, dan shi Hakim yace yana zato ne ko? Sai Albani yace fa huwa kadhalika yaqinan, ni ina da tabbas akan haka, Bukhari da Muslim ba su fitar da hadisin ba, babu zato. ma'ana shi hakim ya rubuta abin ne min zakiratihi daga tunanin shi da hadda shi ya rubuta dan haka bai bincika Bukhari da Muslim ya tabbatar ko sun fitar da shi ko basu fitar ba sai yace ina tsammanin basu fitar ba sai Albani yace eh basu fitar da hadisin ba tabbas babu tsammani wa amma annahu ala shartihima maganar da al-Imam al-Hakim yace kuma wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim Muhammad Nasiruddin al-Albani al-Muhaddith yace falaysa kadhalika ba haka abin yake ba li'anna aba amrata hadha domin wannan aba amrata din nan dama ne magana akan shi dazu sai yace huwa maula Zaid ibn Khalid al-Juhani bararran bawa ne na Zaid dan Khalid al-Juhani dama yace ya ruwaito hadisin daga Zaid dan Khalid al-Juhani to menene alakar su da shi to Muhammad Nasiruddin al-Albani yace bararran bawa ne na shi a wannan sahabi din قال الذهبي babban malamin tarihi al-Imam al-Zahabi ya fadi a cikin littafin shi Mizan al-I'tidal fi naqd ar-rijal yace ma rawa anhu siwa Muhammad ibn Yahya ibn Habban idan banda Muhammad dan Yahya dan Habban babu wanda ya ruwaito hadisi daga shi wannan Abu Amrata to a karkashin wannan magana a wurin malaman hadisi wannan isnadi ya zama majhuli kenan qultu to shine shi Muhammad Nasiruddin al-Albani sai yace fa huwa majhulul aini dama asbabur raddi sun kasu kashi biyu dalilin da yasa ba a karban hadisi dayan dalilai biyu ne ko dai an samu inqita'i a cikin isnadin an samu gibi wannan ya kasu kashi biyar irsali i'zali tadlisi sai inqita'i sai kuma a samu ainihin ta'aliki dayan waɗannan biyar din suka faru a cikin kowane isnadi ne isnadin ya mutu har abada sannan sai kuma raddi dangane da bangaren ainihin a me riwayar hadisin ana tuhuma shi da wata illa ma'ana al-mardudu li sababi ta'anin fi rawi shi kuma ya kasu kashi 10 duk inda aka samu daya cikin 10 din nan to wannan isnadi ya mutu daya cikin 10 din nan akwai jahala idan mutun ya ruwaito hadisi ba a san shi ba to ba a karban hadisin a wurin shi to ita jahala din ta kasu kashi 2 akwai majhulul hal shine mastur akwai kuma majhulul aini shine ya zama dalibin shi daya ne gal a cikin duniyar ilimin hadisi sannan dalibin nan nashi shi da kanshi bai ce malamin shi mutumin kirki bane kuma ba a samu wani ya ce malamin nan na wannan dalibi kwa daya mutumin kirki bane to sai a ce wannan ya zama majhulul aini majhulul hal kuwa shine wanda aka samu akalla mutane biyu sun yi riwaya a wurin shi sama da mutum biyu amma su kansu ba su san halin shi ba mutumin kirki ne ko na banza haka wani ma bai san halin shi ba sai a ce ya zama majhulul hal shine dai mastur a wurin wasu malaman to duk dayan biyun nau'in jahala in ya faru a kowanne bai halatta a karba ba to wannan Muhammad ibn Yahya ibn Habban shi kadai ne yayi karatu a wurin shi wannan Abu Amra Maula Zaid ibn Khalid dan haka sai yace fa huwa majhulul aini wannan majhulul aini ne to majhuli bai haranta a karba hadisi wurin shi ba majhuli hadisin shi da'ifi to kaji amfanin waɗannan ilmomin kamar al'amarin da ya shafi ilimin injiniya ne sai ka ce to ina amfanin ilimin mathematics ko ilimin physics ga mutumin da yake engineering sai a ce akwai amfanin shi dan aka zo za a auna za a yi wani fitar da lissafi sai an koma masaloli na waɗannan ainihin ilmomi din kamar likita dole sai da chemistry dole sai da biology sai da mathematics saboda in ya tashi wasu auna sai ya bi matakan waɗannan ilimin waɗannan hadisai da ake jawowa matukar baka san irin waɗannan ilmomi ba har abada ba za ka iya gane sun inganta ko ba su inganta ba to shi yasa gashi da ya kawo hadisin yanzu yana bincika mana ne ya ce hadisin dha'ifi ne to kawai sai ka take cikinka da teba ka ce hadisi dha'ifi a ilmanta ne ake da ya ce dha'ifi sai ya ce saboda kaza saboda an samu jahala rawi na wannan hadisi majhuli ne baki daya dalibin shi kwaya daya ne a duniyar hadisi shi kanshi dalibin bai san malamin nan nashi mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba bai fada ba wani cikin malaman hadisi kamar Imam Malik ko Imam Bukhari ko Imam Ahmad ko Yahya ibn Ma'in basu ce wannan mutumin kirki ne ko mutumin banza ba don haka sai a ce ya zama majhulul aini fala tahillu riwayatu anhu bai halatta a karbi riwayar shi ba don haka sai Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ci gaba da cewa wa hunaka Abu Amrata akhar. Amma kuma akwai wani malamin hadisin shi ma sunan shi Abu Amrata yarwi an Zaid bin Khalid aidan shi ma yana yi riwaya hadisi daga Zaid dan Khalid har wa yau kamar yadda waccan yake yi was sawabu fihi yace amma yadda sunan wannan din yake daidan sunan shi shine Ibnu Abi Amrata wancan Ibnu Abu Amrata shi mutun ne majhulul ain amma wannan Ibnu Abi Amrata malamin su guda ɗaya ne Zaid ibn Khalid al-Juhani sahabi ne to yana da almajirai tabi'ai guda biyu wannan sunan shi Abu Amrata wannan kuma Ibnu Abi Amrata idan baka yi a hankali ba baka iya bambancewa to Abu Amrata din majhuli ne ma'ana ba a karban hadisi wurin shi amma Ibnu Abi Amrata thiqatun sabt amintaccen mutum ne shi ana karban hadisi wurin shi to sai a dawo a bincika idan riwayar Ibnu Abi Amrata ce to riwaya ta zama sahihiya idan riwayar Abu Amrata ce daga Zaid dan Khalid ta zama riwaya dha'ifiya da aka kai aka komo sai a gane riwayar Abu Amrata ce dan haka ta zama dha'ifiyar riwaya to shine sai yake cewa wasmuhu Abdurrahman sunan shi Abdurrahman ma'ana Abdurrahman ibn Abi Amrata sai ce fa hadha qad akhraja lahu Muslim shi wannan Abdurrahman ibn Abi Amrata Muslim ya fitar da hadisin shi fala alla al hakima zanna annahu hadha me yuwa abin da yasa hakim ya inganta hadisin ya tsammaci Abu Amrata din can shine aya tsammaci cewa Ibnu Abi Amrata ne Ibnu Abi Amrata mutumin kirki ana karban hadisi wurin shi Abu Amrata ba a karban hadisi wurin shi to me yuwa hakim ya tsammani wannan shine wancan din shi yasa ya inganta hadisin aw zanna annahuma wahidun ko kuma ya tsammaci cewa duk mutun daya ne wataran a ce mishi Abu Amrata wataran a ce mishi Ibnu Abi Amrata dan haka ya ainihin inganta hadisin sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa qad farraqu bainahuma amma malaman hadisi sun bambance su wannan Ibnu Abi Amrata ana karban hadisi wurin shi wannan Abu Amrata ba a karbe to wannan hadisin da muke magana Abu Amrata ne ya ruwaito shi dan haka hadisin bai inganta ba wallahu a'lam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace Allah shine yafi sani tambihun ga fadakarwa wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fil gulam al yahudi hina mata musliman magana da annabi ya game da yaran nan ba yahude lokacin da annabi ya shiga gaishe shi annabi ya ce kai ka musulunta mana yaro ya kalli uban shi sai uban ya ce ati abul qasim kai yi wa baban qasim ta'a ka musulunta dama duk ba aikin banza bane ba an san ƙarya ne yahudancin amma kai tunda mutuwa zaka yi sauri ka musulunta sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku tashi ku yi wa abokinku sallah to wannan hadisin shi fa sahihun shi ya inganta mun fahimta ko amma wancan da aka ce sallu ala sahibikum na wanda ya sata dukiyar ganima shi wannan bai inganta ba amma lafazin sallu ala sahibikum din di yazo a ciki mun fahimci wannan ko wasa yaati qubal kitab al-at'ima yace bayani akan shi zai zo a ainihin kusa da kitabul at'ima to wannan a takaicen takaitawa dama Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace yayi bayani ne a cikin littafin shi ta'aliqatul jiyad ala zadul ma'ad to wannan littafi ba a buga shi ba tukuna balle mu same shi amma wannan irwaul galil an buga shi shi yasa muka same shi to dan haka muka zo muka ji to wannan shine nazar din dan haka wannan hadisi din anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya yawma khaybar hadisi ne dha'ifi limadha li'annahu min riwayati abi amrata an zaid bin khalid alladhi kana majhul al-ayn amma law kana al-hadith min riwayati ibn abi amrata al-ma'ruf alladhi kana thiqatan sabt lakana hadithan sahihan wa idh lam yakun fala mafhum Allah ya shiryar da mu to dan haka shi da kanshi tunda ya fahimci wannan dha'ifi ne sai ya ce wa fil babi an abi qatadata a cikin wannan mas'alar akwai hadisi sahihi da aka samo daga abi qatada game da ainihin ma'ana akwai hadisin da zai mai madadin wannan sahihi an ruwaito shi daga abi qatada wa yaati hadithuhu fil mas'alati al-atiya hadisin abu qatada zai zo a cikin mas'ala mai zuwa ainihin wato mas'ala ta 58 kenan safat athaniya wa 80 shafi na 82 a tsohon bugun ahkamul jinaiz kenan a wannan bugu dake hannun mu shafi na 109 wa an abi hurairata fiha har wa yau an samu hadisi daga abu huraira safhatir rabi'a was 80 shafi na 84 a tsohon bugu kenan a wannan bugu shafi na 111 to waɗannan hadisai guda biyu da za a kawo sun dauke mana wannan kenan wanda ainihin aka kawo shi a yanzu tunda dha'ifi ne to idan Allah ya tsawaita ran Muhammad Nasiruddin Albani nan gaba in yazo gyara wannan littafi sai kaga ya cire wannan hadisi sai kaga ya kawo wani madadin shi haka yake hatta a cikin silsilar dha'ifa ko sahiha akwai hadisi a cikin silsilatul ahadisi sahiha wanda har ya inganta shi fiye da shekara 30 sai wani dalibi a jami'al islamiyya kaga zalika fadlullahi yuti man yasha Muhammad Nasiruddin Albani a jami'ar islamiyya ta Madina shi ya fara koyar da hadisin manzon Allah da ilimin shi to amma bayan ya bar jami'ar da dadewa yara jikokin shi sai wani yaro yazo yana karatu gurin sai ya gano wani hadisi a cikin silsilar dha'ifa Albani ya inganta wannan hadisi amma shi sai Allah ya mai budi sai ya gano cewa wannan hadisi dha'ifi ne da ya rubuta Muhammad Nasiruddin Albani wasiqa da dalilan shi ba kawai kace dha'ifi ba da dalilai Albani ya bincika ya ga haka ne sai aka goge wannan hadisi sai aka sa wani madadin shi a ƙasa Albani da yake akwai tawali'u sai ya sauke lamba sai ya ce a da wannan wurin hadisi kaza ne amma a yanzu mun canza shi mun sa wannan saboda mun gane cewa wancan dha'ifi ne amma ga sahihi yace kuma wannan falalar za ta koma kan wani yaro dake jami'al islamiyya shi ya mana nasiha muka gane haka tsakaninka da Allah zaka iya haka duk duniyar ilimi ta jika in kai ne yanzu sai shedan yace a karka yadda kai kuskure duk gasunan sun gane cewa sun yi kuskure matsalolin da suka yi fada da su amma girman kai yasa ya hana su su zo su yi furuci sun zo sun ce wanda ya jilfatul israha bai da sallah wanda ya dunkula hannu a sallah bai da sallah duk sun gama wannan hayaniyar sun zo sun gane kuskure ne sai ku fito ku ce wa mutane jama'a maganar da aka fada lokaci kaza an yi kuskure ga daidai to kuma daga nan sai ku yi hankali da kanku duk matsalar da ta shigo sai ku yi bincike dan ku saki afka haka an ba haka ba gobe sai ku zo ku ga mutane magana sai su ce ai ji ba za su zo su ce sun yi kuskure to duk matsala an ta fito sai ku tsaya ku yi bincike to amma su da yake suna nufin Allah ne a cikin al'amuran su shikenan kana ganin daga gyara mushi ga gyaran haka ne sai ya karba ai Imam Malik yayi kuskure irin haka almajirin shi Ibn Wahhab yayi mai kuskure yayi mai gyara ya karba aka tambayi Imam Malik ya halatta a tsifa ya tsinkafa alwala yace a wannan ba sunna bace Imam Malik abin da yace kenan ba sunna bane a tsifa ya tsinkafa alwala da duk dalibai suka watse shikenan sai Ibn Wahhab yasa Ibn Wahhab mutumin kasar Misra ne yayi karatu a Misra yayi karatu a Sham sun yi yawo to yanzu an zo ƙara ilimi makarantar Malik saboda haka sun jiyo hadisan da Maliku bai taba jin su ba don Imam Malik bai taba fita Madina koyo karatu ba duk hadisan da ya koya da karatun da ya koya a nan Madina ne to saboda haka su ko waɗannan sun shiga nan sun jiwo hadisan da bai taba ji ba sai ya ce ai ko muna da hadisi ka ji isnadin shi ya karanto shi tiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsefe ainihin yatsun kafar shi da wannan karamin yatsan shi na hannu Imam Malik ya ce tun da nake ban taba jin wannan hadisi ba amma gashi hadisi ne kyakkyawa Ibn Wahhab yace sai naji da aka tara dalibai rana da take wayo za a ci gaba da karatu sai naji Imam Malik yace jama'a ran nan mun ce muku ba sunna bane to an karantar da mu hadisi Ibn Wahhab ya karantar da mu hadisi ya tabbata annabi ne saboda haka sunna ne a ci gaba da yi tsakaninka da Allah zaka iya haka don baka haka ba zaka Allah ba zai dauka ka daraja ka zama imami cikin a'imma na ahlus sunna ba zaka zama malami tunda baka da tsoron Allah mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu المسألة الثامنة والخمسون مسألة أرى حمسن دا تقوص الباني يتي ويستثنى من ذلك شخصاني أما با أنتي سلر غوا واجبي بچي تو أقوي متاني قدا بي وطن لسوبا واجبي بني أيمسو سلر غوا واتن فلا تجب الصلاة عليهما سوبا واجبي بني أيمسو تو مغانا تي أكي تألمي انك تي أقوي واجبي سنة مستحبي sannan makruhi sannan haram to abinda aka ce ba wajibi bane su ai musu ba dole bane amma zai iya zama mustahabbi ai musu dan haka zaka ji nan gaba ya ce mustahabbi ne ai musu amma ba dole bane to akwai mutane biyu a cikin addinin musulunci su da in suka mutu da za a dauke su ai musu abin nan kawai a je a saka su a kabari shikenan ya isa ba sai an yi musu sallah to amma ayi musu sallah din mustahabbi ne amma ba dole bane ai musu sai dai ana so ayi amma an ba ai ba fa babu laifi to suwaye sai ce al-awwal na farko at-tiflu alladhi lam yablugh, yaron da bai balaga ba, ba dole ne a yi mishi sallah ba. Di yaro in bai balaga ba, ba dole ne a yi mai sallah ba. Me yasa ka faɗa haka? Ya Albani sai ce li annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lam yusalli ala ibnihi ibrahima alaihi salam, saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ɗan shi ya rasu mai suna Ibrahim bai yi mishi sallar gawa ba. To wannan hadisi ya ina yake? Sai Albani ya ce qalat Aisha radiyallahu anha, Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce mata Ibrahim ibn an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, Ibrahim dan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rasu, wa huwa ibn 18 shahran, yana wata 18, watan shi 18 a duniya. Falam yusalli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi bai yi mishi sallah ba. Wannan shine dalilin da yasa Albani ya ce ba lallai bane yaron da bai balaga ba a yi mishi sallah, saboda ga annabi bai yi wa dan shi ba. To akwai malamai waɗanda suka ce lallai ne sai an yi wa yara, su ne mazhabin Ahnaf da sauran wasu malamai. Sai malamai suka ba su amsa da cewa su sai suka ce ai saboda wannan ranar da ɗan ya mutu ya yi daidai da khusufi da aka yi, rana ta kisbe, kisbewar ranar nan da gigi cewa ta hana manzon Allah bai wa ɗan shi sallah ba. Sai aka yi musu raddi aka ce kun yi kuskure, da a ce sallar wajibi ce a yi wa wannan yaro, babu abin da zai ruɗa manzon Allah ya ƙi wa ɗan shi sallah. Ai ma faɗar haka na ƙasa manzon Allah ne, ka ce manzon Allah ya gigice saboda haka ya kasa tsaye da wata farilla da Allah ya ɗora mishi kuma akan ɗan shi. Faɗan wannan magana ma akwai kuskure a cikinta. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu na littafin shan shafi na 166. Wa min tariqi Ibn Hazm, kaga Ibn Hazm ko Ibn Hazm shi ma yana yin riwaya hadisai ne da isnadin shi, sai dai su haɗu da Bukhari a hanya ko Muslim ko Abu Dawud. To shine ta hanyar Abu Dawud shi ma Ibn Hazm ya ruwaito, ma'ana da zaka dauko littafin shi Al-Muhalla juz'i na 5 shafi na 158, sai kaga cikin isnadin sai kaga Abu Dawud shine wa min tariqihi Ibn Hazm, ta hanyar Abu Dawud shi ma Ibn Hazm ya ruwaito. Ba wai ana nufin Ibn Hazm ya karanci hadisin kai tsaye a wurin Abu Dawud ba, amma wurin daliban Abu Dawud Ibn Hazm ya karatu hadisin. Wa Ahmad, al-Imam Ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 na Musnad shafi na 267. Wa isnaduhu hasanun, isnadin wannan hadisi mai kyau ne. Kama qala al-Hafiz fil Isaba, kama yadda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya fadi a cikin littafin shi al-Isaba fi tamyiz as-sahaba, don wannan yaro dan gidan annabi watan shi 18, amma malaman hadisi suna girmama shi sai da aka kawo tarihin shi musamman a cikin littafin al-Isaba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ina ƴan Shi'a da ke cewa suna kaunar ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wannan ba ɗan manzon Allah bane? Ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ran da wannan ɗan ya rasu sai da ma'aiki ya zubda hawaye saboda takaici. Mun karanto a can baya. To amma me yasa in suna lissafa ahlul baiti? Kun taba jin Ibrahim? Mariyatul Qibtiyya ta haifa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan ku yanga ta ma'aiki, ran da ta haife shi da daddare, a daren ya mai khutuba da gari ya waye ya fito ya ce Mariyatul Qibtiyya ainihin ku yanga ta haihu a daren jiya, ta haifi ɗa namiji kuma na sa mishi sunan mahaifina Ibrahim, ma'ana sunan babana annabi Ibrahim, to sunan Ibrahim na sa mishi. To watan shi 18 sai Allah ya mishi rasuwa, ma'aiki ya bakin ciki har sai da ya zubda hawaye saboda wannan. To amma kuna jin ƴan Shi'a suna kididdige shi cikin ƴaƴan annabi ahlul baiti? Ka ma taba jin labarin shi wurin su? A to idan kauna ahlul baiti gaskiya ne, ai wannan ma yana cikin ahlul baiti, a kaunace shi mana. To shi yasa yana cikin aqidar mu, duk baki ɗayan matan annabi muna kaunar su, ƴaƴan shi da jikokin shi baki ɗaya muna kaunar su, sahabban annabi kuma gaba ɗaya muna kaunar su. Wannan shine karatun mu na wannan mako a cikin littafin al-ibanatu an usulid diyana, game da kaunar sahabbai. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Wa qala ibn Hazm, amma ibn Hazm shi sai ya ce hadha khabarun sahihun, wannan hadisi ne mai inganci. To shi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce hadisi ne hasan, shi kuma al-Imam Ibn Hazm ya ce wannan hadisi ne sahihi. To duk ma'anar magana ɗaya ce, sai dai ƙarfi ne, ma'ana hadisi da sahihi dukkan su ana kafa hujja da su. To amma shi Albani yana fahimta hadisin iyakar matsayin shi hasan, amma shi Ibnu Hazmin yana ganin cewa har ma ya wuce hasan din ya kai sahih, dan haka sai Albani ya sauke lamba a kasa yace qultu, ni ko sai nace wasawabu ma qalahu al-hafiz, maganar da take daidai ita ce maganar da al-hafiz ya fadi yace hadisin hasan ne. Faqad dhakara Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad, kaga Ibnu Hazmin yana sama fa da al-hafiz Ibn Hajar, saboda haka Ibnu Hazmin ya inganta wannan hadisi kamar fiye da shekara 400 sannan aka haifi Hafiz ya zo yi ilimi ya ce hadisin bai kai sahih ba amma matsayin shi hasan ne. To da Albani ya bincika a ilmance sai ya ga maganar Ibnu Hazmin ai maganar Hafiz wanda ya yi ta ƙarshe din nan bayan Ibnu Hazmin, to ita ce maganar da take daidai, don haka sai ya ce maganar da take daidai ita ce wannan hadisi, hadisi ne ainihin hasan kamar yadda Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya faɗi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
سيأتي فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد يأتي دومين ابن القيم يافد يأتكن زاد المعاد أتكن مجلدين فرقو شافي نقري بيو دا أكو داي داي عن الإمام أحمد دا الإمام أحمد أنه قال شي إمام أحمد ما تشيوا يي هذا حديث منكر وانا حديث منكريني تشيني سي ألباني يتشي ولا الله يعني أنه حديث فرد حديث فرد حديث فرد حديث فرد ميوا إمام أحمد يعني في وانا حديث ينين فرد معنى رواية تشيتم تنتيا غريبي كينا يا جابن بند تازكما أبن دمكي تشيوا غريبي حديث شيني حديث دا صحابي دير ويتوشي mutun da ya ruwaye shi daga sahabin, mutun da ya ruwaye shi amma ya inganta, to sai a ce wannan hadisi ya zama gharib. To shine Albani ya ce me yuwa al-Imam Ahmad da ya ce wannan hadisi ne munkari, to yana nufin hadisi ne na mutun daya. Fa inna hadha manqulun anhu fi ba'd al-ahadith al-ma'rufa as-sihha, yace domin irin wannan magana an shajin al-Imam Ahmad yana fadin irin ta, hadisi sahihi amma idan ta hanya daya yazo sai Imam Ahmad ya ce mishi munkari. To kaga wannan istilahi in baka san shi ba to kuma zaka fada wani rikicin in ka dauki littafai waɗanda suke kawo maganganun Imam Ahmad, don malaman hadisi suka ce hadisi kaza munkari ne, to suna nufin riwayatul matruk, mutumin da aka bar shi ba a karban hadisi a wurin shi, to shine sai su ce wannan hadisi munkari ne da sauran waɗanda suka shigo sifa irin tashi. To amma shi al-Imam Ahmad so da dama in yace hadisi munkari, to shi kuma abin da yake nufi wannan hadisi riwayan mutum ɗaya ne amma ya inganta. To shi yasa kowanne malami sai ka binciki in ya faɗi kaza to me yake nufi, in ya faɗi kaza to me yake nufi, in ya faɗi kaza to me yake nufi. In ba haka ba, in baka san waɗannan abubuwa ba, ba za ka taɓa jin daɗin ilimi ba. Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa alam annahu la yakhdiju fi thubut al-hadith annahu ruwiya anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu salla ala ibnihi Ibrahim, ka sani da cewa wannan hadisi da muka ce ya inganta cewa annabi bai wadan shi ba, to akwai wani hadisi da aka ruwaito wai cewa annabi ya wadan nashi sallah, to wannan hadisi da aka ce annabi yayi sallah din ka sani da cewa ba zai soki ingancin wancan da ya inganta ba, li'anna zalika lam yasihha anhu, domin cewa annabi ya wadanna shi sallah wannan bai inganta daga annabi ba. Wa in jaa min turukin, ko da yake yazo ta hanyoyi da dama, fa hiya kulluha ma'lula, dukkan hanyoyin masu illa ne, imma bil irsal, ko dai an samu illa ta kasancewa wannan hanya ta zama akwai irsali a ciki, ɗaya daga cikin illoli da muka faɗi guda biyar ɗazu, wa imma bi dha'fi shadid, ko kuma ya zama ainihin akwai rauni mai tsanani kwarai da gaske, kama tarahu mufassalan, kamar yadda yake zaka ga bayani dalla dalla, fi nasbir raya, a cikin littafin nasbir raya ta al-Imam Az-Zailai mujalladi na biyu shafi na 279 zuwa 280. Wa qad rawa Ahmad, yace kuma ai al-Imam Ahmad ma ya ruwaito a cikin mujalladi na 3 na al-Musnad shafi na 281 an Anas annahu su'ila, aka tambaye Anas Allah ya kara mishi yarda, aka ce salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ibnihi Ibrahim, ko annabi yayi wa dan shi Ibrahim sallah kuwa san da ya rasu qala Anas yace la adri ni ban sani ba wa sanaduhu sahihun Albani yace isnadin wannan magana da aka samu daga Anas asari ya inganta walau kana salla alaihi Muhammad Nasiruddin Albani yace da a ce annabi yayi wa dan nashi sallah lam yakhfa ذلك على أنس إن شاء الله وأن أبو بزيء بويق أنس با وقد خدمه 10 سنين دون أنس يو النبي هدما شكرا قوما تكال شرع يو النبي أنس ينا تارد النبي صلى الله عليه وسلم تو دا أتي النبي وأن تاناش سلا تو وأن أبو دا وحلا يبويق أنس إن شاء الله تو تندك جا أنس ياتي بنساني با تو وأن ينا كرفف مغانا آئشا كما دا تتي النبي بي سلر با to waɗannan maganganu biyu sun inganta amma magana ɗaya wadda take saba musu ita kuma bata inganta ba gashi kuma ta saba tana cewa an yi sallah din dan haka hakikanin al'amari annabi bai yi wa wannan ɗana shi sallah ba dan haka in yaro karami ya rasu to ayi mishi sallah din yafi falala to amma da ba za a yi ba fa ba komai akan haka
mun fahimci wannan ne
kun fahimci karatun da kyau ko ba cewa muka ba kyau ai wa yaro ba kar ku je ku ƙara cewa muka yi wa yaro sallah wanda bai balaga ba ba wajiba bace amma da za a yi mishi to da yafi amma in kai ba malami bane shawara da muke baka wannan magana ba za ka iya ruwaya ta ba kai shiru amma malamai yanzu da suke saurare sun san abin da ake nufi ba wajiba bace to mustahabbi ce amma in ka san kai ba malami bane to wannan magana kai shiru ba za ka iya riwayar ta ba me yiwa za ka je ka ce ai sun ce ma yaro in ya mutu ba ai mai sallah a ban fice haka ba cewa muka yaro in ya rasu yi mishi sallah din ba dole bane amma da za a yi mishi to da yafi to kaga waɗanda suke ilimi ko da qawaidi mutum ya fara koyon karatu to yanzu ya san abin da aka faɗa amma in kai ka san karatunka ko qawaidi bai kai ba to kai shiru mun fahimci wannan da kyau ko don ai kaga mai qawaidi zai ce kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne to yi wa babba sallah wajibi ne amma yi wa yaro karami sallah wanda bai balaga ba to wannan mustahabbi ne abinda ake nufi kenan mun fahimci wannan kamar yadda ka san wankan janaba da wankan sallar idi wankan janaba wajibi ne wankan sallar idi fa ba wajibi bane mustahabbi ne to haka yi wa babba sallah wajibi ne yi wa karami sallah ba wajibi bane mustahabbi ne an fahimta ko to Allah ya shiryar da mu ka san wasu suna sauraron ka ne da kunnan sharri kuma su je su magana da harshen sharri mun fahimci wannan to shi yasa irin waɗannan Allah madaukakin sarki ya musu baki yace wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila ko sun ga gaskiya ba za su dauke ta ba wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila amma in suka gabata to sai su ce to yanzu suka ji abin da suke so to annabi yayi fama da irin waɗannan kai ma an ka zo kana karantawa sai kai fama da irin su annabi zai faɗi magana sai su je su canza su ce ai yau yace kaza yau kuma yace kaza in ba su samu kalmar da za su faɗi wadda ta samu shubuha ba in aka fito sai su rinka tambayar dalibai wai yau me aka faɗa ne ko a samu wani dalibi bai fahimci karatun ba shi ma ɗan uwan ɗayan da ya gaya musu a karkace shikenan sai su je su ce ai yau kaza aka ce a to waye faɗa Ibn Mas'ud shine Allah yace wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala alifa zasu zo su saurari karatu amma su ba su ji abin da zasu je su sharri ba to sai su rinka bin mutane wai yau me aka faɗa ni na ji gau kamar an ce wa na dan wuta ne to me yi wa shi ma wanda ake tambaya shi sai ce eh haka aka ce sai ya ce to shikenan to na fahimta to shikenan gobe da ya je albishirinka jiya na je wurin karatun su ai sun ce wa na dan wuta ne shikenan wai kuma yayi aiki wa ga dan jaridan munafikai asani mutun nabi wanda ba wajibi bane ai mai sallah a cikin musulunci ash-shahidu wanda ya mutu wa shahada kaga shari'a sabanin hankali ko wanda ya mutu a filin daga da za annan nade shi aje a saka shi a kabari shikenan yayi daidai gashi kuma ya samu daraja amma kuma ba sai an mai sallah ba to menene sirrin da yasa shari'a ta ce ba sai an yi wa waɗannan mutane biyu sallah lallai ba saboda su gaba ɗaya ba su da zunubi yaro bai da zunubi sallar gawa kuma da ake neman gafarar zunubai ce to yaro bai da zunubi wanda ya mutuwa shahada kuma ma'aiki ya ce jinin nan na fari da zai diga gaba ɗaya sai Allah ya fi mai dukkan zunuban shi. To shi yasa su yi musu sallah din neman ƙara musu daraja ne, amma ba yafa zunubai ba. Shi yasa ran nan kaji mun karanta Annabi ya ce yaro in za a yi mai sallah sai a yi wa iyayen addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta mishi su. To amma shi fa ta shi da ma bai da zunubi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد صبوا على شهداء أحد صبوا النبي بيهي ومتانن دا سكي شهادة قولن ياكي أحد صلى با وغيرهم دا سودا والأنسنسو. وفي ذلك ثلاثة أحاديثة أقوي حديثة قدا أكو قمد حكا أنغاني كو صحبي إن ودن داكشي أورن ياكي أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيي أينهن يمس صلى با. To amma an samu wasu kuma sun yi mutuwar shahada annabi yayi. To daga nan aka fahimci ba lallai bane. Yace kama sabaka zikruha fil mas'alati ath-thaniya wa 30 bayani ya gabata a cikin mas'ala ta 32 dun mun karanta wannan ko safhati ath-thaniya wal 50 a cikin shafi na 52 as-tsohon bugu kenan. A wannan bugu dake hannunmu shafi na 72 zuwa 73 kenan. Sai yace walakin zalika la yanfi mashru'iyyat as-salati alayhima biduni wujubin amma cewa da akai ba wajibi bane ayi wa waɗannan mutane biyu sallah, wannan kuma bai kore ya zama shari'a ta halattar da ayi musu sallah amma ba tare da wajabtawa ba. Kama ya ati min al-ahadith fihima, yace kamar yadda hadisi za su zo game da wannan mas'ala. Fil mas'alati taliya, a cikin mas'ala mai zuwa ita ce al-mas'alatu at-tasi'a wal 50 mas'ala ta 59. Albani ya ce wa tushra'u as-salatu ala man ya'ti dhikruhum, yace an shar'anta yin sallah ga waɗanda za a ambace su dinnan. Kaga an shar'anta, shi yasa Albani babban malami ne al-usuli, yana magana ne ta ilimi. In ka san kai kidahu mine a ilimi ka ja bakin ka kai shiru. A can yace wajibi ayi wa dukkan musulmi sallah sai dai yaro karami da wanda ya mutuwar shahada. To anan sai yace amma an shar'anta yi wa yaro karami din da kuma wanda ya mutuwar shahada. Wannan in ka san abin da ake faɗi a ilmance to bai warwarce magana ba. Amma in mutum wani daskin dalili ne a ilimi ba zai fahimci waɗannan matsalolin ba. Wani da zaka zo ka ce mishi cin tuwo fa halal ne, ba zai fahimci. Amma cin tuwo ai halal ne ko dole ne cin tuwo? A cin tuwo halal ne, shan fura halal ne, cin nama, duk waɗannan abubuwa menene halal ne cinsu, ba wajibi bane. To amma yanzu wannan magana wani sai ya ce ai sun ce ma cin tuwo ba kyau, cin nama ma ba kyau. Kaga wannan daskin dalili ne a cikin ilimi, to wannan ba a hada ni da shi. Shi yasa duk irin abubuwan da irin waɗannan suke faɗi ku daina kula su. Bai san abin da ake faɗi bane a ilimi. Tausaya mishi zaka yi, aka ce kana tsikhin sakhratan yawman li yuhiyaha, kamar wai rago ne ya je ya samu dutse sai rinka gabzar shi da karo. Sai ka ce wa rago ka tausaya dutse, sai a ce rago ka tausaya wa kanka, ko ba haka ba? To jahili sai ya zo ya saka kanshi a cikin rigingimin ilimi, sai a ce ka tausaya wa kanka, wannan da kake zagi din nan ba shi ne abin tausayi ba, kai ne abin tausayi da kake jahili. Shi yasa dan fodiyo a cikin littafin shi Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a da littafin shi Bayanul Bid'a Ash-Shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millatil muhammadiyya, bid'o'i waɗanda musamman Hausa suka fi. Akan haka dan fodiyo ya littafi, ya wajaba dubba Haushe ya mallaki littafin fa. Kai ba Haushe ne ba Fulatani, wannan littafi musamman akan bid'o'in Hausa da Fulani dan fodiyo ya yi su. Yace yana daga cikin bid'o'in da Hausawa suke afkawa ciki. Kaga tantagaryar jahili ya shiga cikin rigimar ilimi, da zai shiga cikin rikicin sai a ce mishi to shikenan a wuri kaza Allah madaukakin sarki ya ce kaza, me wannan ayat take nufi? Sai kuma yaje yace nan waɗannan yaran za su kure ne. Ah, to ba dole a kure, dama kurarre ne ai, ba wai su za su kure ka ba, dama kai ka kura kanka da ka zauna tun kana karami ba kai karatu ba, ka girma kana jahili kuma baka rufa kanka asiri ba, ka shiga harkokin ilimi dole ne a gabayan ka. Amma da ka san ka girma jahili sai ka zauna sai kai mai abinda mai ahlar ya ce annadmu ala ma fata, sai kai nadama sai ka zuri qawaidin ka, kaje ana biya maka haza qawaidin salati, sai ka ce alhamdulillah nan da kwana bakwai ka rike haza qawaidin salati. Me wa kafin ka mutu ka haddace farillan sallah? Ai an dan samu canji ko? Da ka mutu ka tafi wurin Allah ma'a quwwatil hujja alayka, kace ai mun manyanta, yanzu karatu yayi tsauri, kun manyanta kuke tafiya kasuwa?
ko kasuwa ba ta tsau duk dan kasuwa ka bincike shi ba zai ce maka ai komai na kiliya ba kowanne sai ce kasuwa ta yi tsauri amma kake tafiya kasuwa ta yi tsauri makaranta ta yi tsauri amma kake zuwa makaranta amma kake zuwa kasuwa tsakaninka da Allah kake wannan magana mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kullun shawarar da muke baiwa waɗanda ba su yi karatu ba shine ku janya bakin ku cikin harkokin ilimi waɗanda suka yi karatu bai ishe su ba kuma ku je ku ƙara karatu in ba za ku samu damar ƙarawa ba saboda masara ta dame ka ba abinda ake kuka da ita ba a ce masara to masara ta buwaye ka iyali sun buwaye ka kaza ya dame ka to ka je ka bauta wa Allah da wannan ilimin da ka samu amma kar ka bautar da wani Allah a cikin wannan ilimin ilimin da zaka bauta wa Allah ka bautar da wani Allah a cikin shi sai wadatacce shine zaka tashi ka karantar amma ilimi bai wadace ka ba ka tashi ka ce zaka karantar da addinin musulunci wallahi barnar da zaka yi tafi gyaran da kake yi so da haka wajibi sai ka lura da wannan shekara 30 da suka wuce in ka iya kawaidi a kasan nan kai babban malami ne amma yanzu ko risala ka sani ba cikin yan primary 6 za a saka ka ba tama shekara 30 da suka wuce sai ka samu dubbaki daya gari guda da wahala a samu wanda mai taba ganin kawaidi to kai Allah ya rufa maka asiri kai ka je kayo kafin ka karasa malamin ka ya mutu ai dai ka dan fi su ko to su kuma ba su taba ganin kawaidin ba to wannan lokacin kai ne babban malami to amma yanzu an haifi yara sun yi karatu kuma kai baka je ka kara karatu ba kuma me yasa ne waɗanda suke karatun arabiya ba su da fasaha sai kaga tsohon headmaster ya tafi yana yin evening classes da can yayi NCE ko yanzu sai kaga yana ƙara ilimi ya kai ga degree to amma sai kaga tsohon malami a anguwa tuntuni karatun shi iya ahlari ne ba zai aje girman kai ya je ya ƙaro karatu ba sai ya zauna akan wannan karatun duk wanda yazo ya kawo abin da bai sani ba sai ya ce ku rabu da shi ba yahude ne to amma kuna ganin tsofaffin headmastoci ka tafi jami'o'i da yamma za a ganshi sai ya saka tabarau yake iya duba baki amma wai ya zo ƙara ilimi amma ku ba za ku yi tunani akan cewa ai bari mu ma mu tafi ƙara ilimi ba amma ga masu karatun boko sai su ce bari su tafi ƙara ilimi mutum yana aiki ya samu mukami kaza sai ka ji ya ce bari mu tafi mu ƙara ilimi amma ku sai ku ce ai ya ishe mu to shi yasa an ce malam wane ya kaza ya kuskure a littafi kaza sai ka ce mu ilimin mu bai kai mu gano ba ya za a ilimin ku ya kai kun tashi kun yi ilimin ne har da za ku iya ganowa mun fahimci wannan shi yasa wallahi alazimi kowa ya koma makaranta kai jahili ne murakkabi to koma makaranta jahili ne kai basiti koma makaranta ajiya mun yi bayani jahili murakkabi yafi ya sha'ani shi ya dan fara sanin abubuwa sama sama jahili basiti kuma bai san komai ba kuma ya yadda bai sani ba wannan yafi saukin sha'ani Allah ya shiryar da mu shine sai yake cewa al mas'alatu tasi'a wal khamsun mas'ala ta 59 wa tushra'u as-salatu ala man ya'ti shari'ar musulunci ta yadda ta shar'anta a yi sallah ga waɗannan man ya'ti zikruhum waɗanda za a ambata ga su al'awwal na farko at-tiflu yaro ƙarami ba wajibi bane a mai sallah amma shari'a ta shar'anta mustahabbi ne walau kana siqtan ko da bari ne wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi shine wanda ya fado daga cikin uwar shi kafin lokacin fadowar shi ya cika wa fi zalika hadisan akwai hadisai guda biyu waɗanda za a kafa hujja da su al-awwal hadisi na farko sai kaga albani ya digo dis yana nufin hadisin na da tsawo amma ya kawo iya inda yake son kafa hujja ne annabi ya ce wa tiflu wa fi riwaya as-siqtu yaro karami a wata riwaya annabi ya ce bari yusalla alaihi shima ane mai salla wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma iyayen shi kuma sai a roki Allah ya gafarta musu ya ji kansu rawahu abu dauda wa nasa'i wa ghayruhuma bi sanadin sahihin al-imam abu dauda da nasa'i da wasu malamai suka ruwaito wannan hadisi da isnadi sahihi wa qad sabaqa bi tamamihi fil mas'ala al-50 wannan hadisi ya ainihin wato gabata cikakken shi a cikin mas'ala ta 50 mun karanta shi asani hadisi na biyu wanda za a kafa hujja da shi akan cewa yaro karami shi ma mustahabbi ne a mai sallah an aisha radhiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda ta ce utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bisabiyin min subyanil ansar an zo wa da manzon Allah wani yaro karami daga cikin yaran madina sallallahu alaihi wa sallam fa salla alaihi sai manzon Allah ya mai sallama mahallu shahir kenan kaga wannan sunna kenan fi'iliya, can kuma sunna qauliya da annabi yace yusalla alai, ya fada kuma yayi a aikace. Qalat Aisha, Aisha da taga wannan yaro dan karami gashi annabi yayi mai sallah, ka san mata? Fa qultu, sai nace, inji Aisha kenan, sai nace tuba li hadha, aljanna ta tabbata ga wannan yaro, wannan yaro ya dace. Usfurun min asafiril janna, ai wannan yar tsadda ma za a mai da shi rinka yawo kawai a cikin aljanna. Kazan mata haka suke yanzu nan, sa yanke hukunci. Lam ya amal su'an, Aisha tace don tun da yake bai taba aikata mugun aiki ba, wa lam yudriku, ai ma bai balaga ba balle aikata mugun aiki, don haka wannan dan aljanna ne kawai. Qala, sai annabi yace awa ghayra zaliki ya Aisha, iyakar hujjarki kenan ya Aisha, kika ce wannan kawai dan aljanna ne, dalilanki kenan. Khalaqallahu azza wa jalla aljannata, Allah mai buwaya da daukaka ya halicci aljanna, wa khalaqa laha ahlan, kuma ya tattali yan aljanna din. To cikin aqidar mu ta ahlus sunna, a yanzu haka aljanna tana nan an halicce ta, amma aqidar mu mu'tazila batattu su sai suka ce sai ranar alkiyama ne Allah zai halicci aljanna din. Aqidar malahida kuma karkatattu su Ibn Arabi, su Ibn Sab'in, su kuma suka ce aljanna din ba a halicce ta ba, sai dai za a halicce ta ranar alkiyama din, in aka yi wa mutane ni'ima gwargwadon wani lokaci sai aljanna ta koma ta sandare ta zama dutse, shikenan ba za ta dawwama har abada ba. Duk waɗannan baki ɗayan su batattu ne. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari zai zo yi musu raddi in Allah so a cikin karatunmu na al-Ibana. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, kuma Allah ya halicci yan aljanna tun suna tsatsan ubanninsu, tun kana tsatsan mahaifinka, kai dan aljanna ne an rubuta, amma akasin haka an rubuta. Wa khalaqan nara, Allah kuma ya halicci wuta. Ka kalli fi'ilin wa khalaqa, ko a can wa khalaqa, wa khalaqa Allahu azza wa jalla aljannata, anan ma wa khalaqa an nara, ai wa khalaqa Allahu azza wa jalla an-nara, wuta ma Allah ya halicce ta. Wa khalaqa laha ahlan, kuma ya halicci yan wuta din. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, Allah ya halicce su ya kaddara su yan wuta ne tun suna tsatsan ubanninsu. Akhrajahu Muslim, Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 8 shafi na 55, wan Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na 1 shafi na 276, wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 6 shafi na 208, wal lafzu lin-Nasa'i, wannan lafazi na Nasa'i ne, wa isnaduhu sahihun, kuma isnadin wannan hadisi ya inganta. Rijaluhu kulluhum thiqat, mutanen da suka ruwaito hadisin dukkan su amintattu ne, mutanen kirki, rijalu Muslim, mutanen da ke ruwaito hadisi a sahihi Muslim. Ghayra shaykhi, ghayra shaykhihi, sai dai kadai malamin shiwa, malamin shi ainihin al-Imam Muslim din, Amr ibn Mansur, Amr dan Mansur din nan, sai ya ce wa huwa thiqatun sabtun, mun fahimta su wadancan thiqatun ne, ka san maratibul jarhi wat ta'dil, martaba ta jarh da ta ta'dil, nuna kai nagari ne, to akwai mataki, akwai thiqatun kawai amintacce, akwai thiqatun sabt amintacce kuma tabbatacce, kaga yafi wancan da za a ce amintacce kawai, akwai kuma thiqatun, akwai kuma thiqatun hafiz, to su dukkan waɗanda suke ainihin cikin isnadin dukkan su thiqatun ne, sai dai shi malamin al-Imam Muslim to shi darajar shi ta wuce thiqatun kawai, ya kai thiqatun sabt amintacce kuma tabbatacce a wajen aminci din, mun fahimci wannan. To dangane da wannan hadisi da Aisha ta yanke cewa kai tsaye wannan yaro dan aljanna ne, to abinda yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sauri ya nuna mata tayi kuskure, malamai za su zo za su yi sharhi, amma ka'ida ce cikin aqidar ahlus sunna ba ka yanke cewa kai tsaye wani dan aljanna ne sai wanda Allah ya ce wani dan aljanna ko annabi, amma duk yadda kaga ya kai ga kasancewa mutumin kirki ba za ka ce wani dan aljanna ba, balle ka bashi mabudin aljanna, mun fahimci wannan. Duk yadda kaga wani ya kai ga lalacewa matukar ba mutuwaye ba akan kafirci ko shirka ko munafinci, ba za ka ce wani dan wuta bane, mun fahimci wannan da kyau ko. to kuma irin wannan gaggawar ka ce wani dan aljanna ko makamancin haka dama sahabbai za iya samun haka cikin su don su ma mutane ne suna da tabi'a ta mutane shi yasa Bukhari ya rawaito hadisi cikin kitabul janaiz randa Uthman ibn Maz'un ya rasu ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutun na farko da ya fara mutuwa da aka dawo Madina dan haka makabartar Baqi shi aka fara rufewa to a lokacin da ya rasu sai wata mata sai ta shigo sai ta ce oh wannan bawan Allah ya dace wannan ai aljanna kawai sai manzo Allah ya ce ke wai da miki yace wallahi ki hankali da kanki ni da nake manzo Allah ban san yadda Allah zai da ni ba ranar gobe kiyama mun fahimci wannan da kyau ko to manzo Allah yana tsoron kiyama amma kai kana cewa ba komai ku yi mini hidima ranar kiyama zan zuba ku a cikin aljihun malum malin dita ko kuma zan aje minbari zan rinka bada hannu ga duk wanda ke bin dariƙata wallahi duk wanda ya maka haka ya cuce ka ko wane ne ka watsar da shi wannan mutumi dan ta'adda ne wa addinin musulunci wai za a aje minbari duk wanda yazo dan dariƙar shi sai a bashi hannu to wuce wuce kai namu ne wannan ma'ana duk wanda bai dariƙar shi ba sai ai clearance din shi aside da sauran aiki wannan saboda baka dariƙar shi ba kai musulunci musulunci bai kai ka aljanna ba musulunci shi wajibi ne amma su dariqa sun ce temporary ce amma permanent bai kai ka ba amma temporary zai kai ka to wajibi mutane su rinka lura in ba haka ba waɗannan kalmomin da ake gaya maka baka jin dadi wallahi yadda ka san madaci haka suke ga mara lafiya madaci in bai mutum bai da lafiya dole dai shi zai sha ba za a jika mishi siga ya sha ba ko sai me sai madaci ba dadi amma annan magani yake da iznin Allah waɗannan maganganun da muke fadi kake yin ashar kake jin haushi wallahi da zaka daure ka karbe su sai ka ji dadin su duniya da lahira amma wallahi in kai taurin kai ranar kiyama ba ya tsafa zaka ci za ba di ya tsinka guda 10 sai ka ci zai su haka alqur'ani yace mun duk ya tsinka sai ka ci zai su kuma aikin ban zaka gama cije su kuma wuta ta cinye ka dan haka wajibi ne in an fadi magana tai maka zafi eh to ka lura to wannan abin da tace kenan wannan mutun dan aljanna ne manzo Allah ya ce ki hankali da kanki ni ma ban san yadda Allah zai dani ba wannan a tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro fa kowa ya san manzo Allah har ma gida yana da shi a aljanna to amma kaga yadda yake tawali'u amma kai da baka da garanti wai har ma raba wasu kake ma'ana mata kace wanda ya hidima da yawa a sayan mashi da jannatu na'im wanda ya hidima tsakatsaki jannatu adinin wanda ya kasa kasa shikenan shi kuma a aje sa a gefe a ce to ko an gafarta zanubanku amma da saura kaji wai tun anan duniya an kasabce ta wato gaba kaga wannan ana nufin an yi wa Allah ba wai juyin mulki ba kwace ma kenan tun daga nan an kwace an rarrabawa waɗanda ake so sai ga mutun da zabgegen mabudi kuba baya sallah baya komai baya karatu mu da aka siyan mana da aljanna me za ku ga ya mana ga mabudi wai zai nuna maka haka wai su an siyan musu da aljanna ku ne kuke sallah Allah ya shiryar da mu to wannan hadisi wannan matsala da yazo da ita gashi da farko mun ce yara ba su yi zunubi ba saboda haka su za a hukunta cewa mutanen kirki ne ɗan aljanna ne ko to amma kuma ga wannan hadisi annabi ya kuɓa Aisha akan wannan yaro da ta ayyana to shine Asy-Syaikhul Albani yace qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ka gani da ma ranan muka zo maka da fatawa Albani akan su Nawawi ko su Nawawi dukkan su Asha'ira ne amma yana cikin aqidar mutu ahlus sunna tunda sun fada wannan aqida ne cikin kuskure to sai a ce Allah ya ji kanshi yasa kaga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace rahimahullahu ta'ala saboda me sun fada cikin wannan aqida akan kuskure to amma kai yanzu me ba a gaya maka ba game da aqida ash'ariyanci an gaya maka ba kyau sai kace kuna nan akan alwujud za ku mutu shikenan kai shar'an bi halatta ka mutu kai a ce Allah ya ji kanka ba to amma su sun mutu ne akan kuskure ba su san ba kyau ba da sun san ba kyau a daidai suke nema to akan haka ne kullum muke fadi Ibn Taymiyyah ya littafi Raf'ul Malami anil A'immatil A'lam waɗannan manyan malamai ba a zargin su sai a musu addu'a Allah ya ji kansu to amma yanzu san zuciya yayi yawa mutum yana ji yana gani ga gaskiya sai ya ce wallahi mu muna kan abin da muke kai ko zai kai mu wuta. Allah ya raba mu da wuta. Dan baka santa bane shi yasa kake fadin haka. Yace ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimina ala anna man mata min atfalil muslimina fa huwa min ahlin nar. Malaman da ake min ahlil janna, afwan. Malaman da ake yadda ake kafa hujja da maganar su daga cikin malaman musulmi sun hadu ala anna man mata min atfalil muslimina, cewa duk wanda ya mutu cikin yara ƴaƴan musulmi fa huwa min ahlil janna, wannan dan aljanna ne. Malaman musulunci sun hadu akan haka. To ya za a yi da wannan hadisi kuma da Aisha ta nuna wannan yaro dan musulmi tace dan aljanna ne, annabi yace a'a. Kuma gashi malaman musulunci sun hadu akan cewa duk ƴaƴan musulmi ƴan aljanna ne. Kaga kamar akwai karo ko? To malaman hadisi komai za su warware maka, indai matsala ce a hadisi kai ne kake cikin ta, amma su ba su cikin ta. Hum ala basiratin wa nurin min Allah. Wal jawabu an hadha al hadisi annahu la'allahu nahaha anahaha anil musara'a ila al qat' min ghairi dalil. Amsar da za a bayar sai a ce maiwa annabi ya hana yin Aisha gaggawar yanke hukunci kai tsaye ba tare da dalili bane. Ki ce wa na dan aljanna ne, kina da dalili ne? To abin da yasa annabi ya hana ta kenan. Aw qala zalika qabla an ya'lama anna atfal al muslimina fil janna. Ko kuma annabi ya gaya wa Aisha wannan magana ne kafin a sanar da shi cewa ai ƴaƴan musulmi a aljanna suke. Dan haka yace kate gaggawa akan haka. Kaji yadda Nawawi yayi kokarin fitar da matsalar kenan. Mun gane ko? Wa ajaba sindi. Akwai wani babban malami shi kuma da ya tashi daga kasarsu sai ya ainihin tafi garin Madina sai ya zauna yana karantar da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya mishi gamdakatar sai wa Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Musnad da sai musu hashiya. Za ga wani Bukhari za gan shi da wani sharhi haka a gefen shi da ya kewaye shi. Matanin Bukhari an sa shi a tsakiya haka. Za ga hashiya ta al-Imam As-Sindi akan sunan na al-Imam An-Nasa'i. Kasa kuma ga na ainihin sama ga na Suyuti, kasa ga na Sindi. To daga nan ne shi Ash-Sheikh Al-Albani ya dauko wannan magana, yace wa ajaba Sindi fi hashiyatihi 'ala An-Nasa'i. Ash-Sheikh As-Sindi shi kuma ya bada amsa a cikin ainihin nashi ta'liqin da yawa sunan An-Nasa'i bi jawabin akhar, da wata amsar daban. Khulasatuhu yace a taƙaice.